Thank you. hijri ala umar da kaba mala mangal umar sa shira amina muje daba amiya bani saraila inji shugaba
Yeah. Amen.
da duk mai tunani bai joshi ba. Yau ka hau matsayin da wani da matsayin suke gaba.
Muhammad ba zan yi shi ba.
Kamalika, Udayu Mika,
Yeah.
Ya Muhammad al-baraka da girman Muhammad mujtaba
Songs.com.